Today we are marking the end of the first 24 months, that is our midterm review. And my duty is to formally present a document.
Shugaban kasar Najeriya kenan Goodluck Jonathan yana bayyana cewar ba zai yi magana ba ganin cewar waɗansu manyan jami'an gwamnatin sun yi jawabai. To babu shakka mataimakin sa na Madisambu yayi tsokaci akan irin nasarorin da Najeriya ta samu.
Product of shimmering and latent forces that want to abuse the expanded democratic space. There is also evidence of external influence.
Na Madisambu yana nuna cewar duk da wannan matsaloli da Najeriya ta fuskanta na tsaro bai kare lagon gwamnatin Jonathan ba wurin tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa aiki, kuma akwai bayanai da ke nuna cewa waɗansu tsageru ne masu samun goyon baya daga ƙasashen ƙetare da waɗansu 'yanda ba su da kishin Najeriya ke neman tsugunan na Najeriya ko kuma ta da zaune tsaye ta yadda za a ruɗa Najeriya a ga rashin tasiri ko albarkar demokuraɗiyya. To amma da yake wani tsokaci dangane da jawaban da aka yi a yau, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a Najeriya, Malam Gambo Hamza, ya bayyana cewar ba girin-girin ba zai ta yi mai.
To a gaskiya Malam Umar, maganan bunƙasan tattalin arziki abu ne wanda yake akan duba nau'o'i da yawa na gwada bunƙasan tattalin arziki. Amma musabbabin abin damuwa shi ne ana ta maganan ma'aunin da yake ba wai yana auna abin da ya amfani rayuwar jama'ar ƙasa ba ne. Abin da ake gani ta naira da kobo ko dala da sterling su ake magana kawai. Kwarai da gaske ana shigo da jari daga waje, kwarai da gaske ana zuba jari, amma a wani ɓangaren tattalin arziki kuma a wani ɓangare na ƙasa. Wannan abu gaskiya ba za a zauna a yi jam'u ba a ce tattalin arzikin Najeriya na bunƙasa, bunƙasan arziki a gan shakas ta mutum nawa aka samu aka ɗauka aiki, ko kuma mutum nawa ne ba su rasa aikinsu ba. Mutum nawa ne suka samu arzikin da har za su mallaki wani abu nasu kaman ko gida ko abin hawa? Mutum nawa ne yake iya tura 'ya'yansu makaranta su samu ingantaccen ilimi? Ina ne ake samun magani ko a asibiti ko a wajen saida magani ta sauki ba tare da abin nan ba, kuma za a samu likitoci ingantattu? To sai an fi duba wannan abubuwan su ne za a ce tattalin arziki na bunƙasa.
Malam Gambo Hamza kenan, wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki a Najeriya a lokacin da yake mai da martani dangane da nasarorin da ƙusoshin gwamnatin Jonathan suke ƙirarin sun samu a cikin Najeriya. A yanzu dai 'yan Najeriya babu shakka za su ci gaba da mai da martani dangane da jawaban da aka yi da abubuwan da ke ƙunshi a cikin wannan littattafai guda biyu wanda Jonathan ya kaddamar da kuma abin da a zahiri suke gani a ƙasa.